شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wani mitarin alkhairi da albarka na Laraba daren Alhamis 12 da watan Ramadan cikin wannan sura mitarin alkhairi da albarka ta Jafiya wanda ajiya mun kwana aya ta 23 fadin Allah subhanahu wa ta'ala أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون يو ذا متاشد آية 24 يردات الله سبحانه وتعالى منا ربما الله يسني القرآن يذمنت حجة لنا لا علينا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma gafarta wa mahaifanmu arama aya ta 24 sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون
وبنجد سبحانه وتعالى كتوى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن يتبعون وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون التي وقالوا سيسوك تسوك دنجتي وسوائيكينا سوني مشركي وإند بسي إيماني دا الله سبحانه وتعالى با وسيكم كافري ما سو إنكار تيوى إن أكمت الذي تايردسو سيسوك دنجتي وما هي إلا حياتنا الدنيا wannan fa ba kowace rayuwa bace face rayuwa ta duniya wanda rayuwar mu ce ta duniya mu muna cikin duniyar nan babu wata rayuwa bayan wannan rayuwar kuma babu wata rayuwa koma bayan ta ma'ana in aka zo duniyar in muka mutu shikenan ba wani zancen tayarwa balantana ai hisabi balantana aljanna balantana aje wuta ما هي إلا حياتنا الدنيا wannan ita kadai ce rayuwa tilo guda ɗaya da muke da ita shine wannan duniya duk wanda ya mutu to shikenan ya mutu babu lokacin da za a ce kuma za a zo a tayar da shi balantana wai a ce a aure dan aiki dan annabi adam balantana a ce akwai in wasu suka zo sai a samu ta generation ta wuce ta gushe ba za a dai lokacin da babu kowa ba a duniya a nasu tunanin wannan kuma ya ci karo da zahirin alqur'ani mai girma suka ci da haka babu wani komawa da za a yi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala balantana a ce wai za a kusakin kama kowa suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ba komai bane yake kashe mu face ta aqbul lail wan nahar jujjuyawar dare da wuni abin da yake kashe mu shine yau in dare yayi aka wuce mutun yana ƙara shekaru to kawai mutuwar da ake shine mutun yana ƙara jimawa a duniya sannan kuma a waye gari wata ran ya mutu dai amma in ya mutu to babu wani abin da yake biyuwa baya dujjuyawar dare da wuni wannan ba karamar aya bace suka ce babu wani ubangiji da zai kare kowa a ce an waye gari babu kowa a duniya sannan kuma za a je a wa mutane hisabi shine wa ma yuhlikuna illa ad-dahr sai Allah ce wa ma lahum bidhalika min ilmin su masu fadin wannan maganar masu inkarin cewa fa idan suka mutu Allah ba zai tayar da su ba Allah ya ce ma lahum bidhalika min ilmin abinda suke fada ba suna da yaqini bane nan al-ilmi ma'ana al-yaqin ba suna da ilimi ba akan abin da suke fada kirdado ne zato ne suke yi ba wani abun azo a gani bane jama'a mun fahimta malahum bidhalika min ilmin ba wani ilimi bane da suke da shi wanda yake tabbatar da wannan abun cewa in su mutu ba za su tayar ba za ta da su ba ba su yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah bai aiko musu magana ba annabi ba sannan kuma Allah bai yi musu alkawalin haka ba ina fatan mun fahimta so Allah ce malahum bidhalika min ilmin ba su da ilimi akan abin da suke fada kawai zancen baka ne zancen fatar baki ne Allah ce inhum illa yadhunnuna su dai kawai suna cikin zato ne ba sa da yaqini da wahami suna cikin wahami su rude ne Allah ce ruduwa ce da buguwa ai mun san buguwa ko to ruduwa ce da buguwa ta kama su sun rude ne sun buge kamar mutum ne ya sha abin da yake kusar da hankali sai ya buge to Allah ya ce inhum illa yadhunnun cikin buguwa suke da wahami Allah ya kare mu a irin wannan maganar malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala ya sha maimaita wannan abun a Qur'ani cewa fa su fa kafirai ba su da cewa za a yi tashin alkiyama ba Allah ce za'amal ladina kafaru an la yub'athu
za'amal ladina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum
wa dhalika 'ala Allah
wa dhalika 'ala Allah yaseer
Allah ce za'amal ladina kafaru an la yub'athu kafirai da ba su yi imani da Allah ba suna tsammanin cewa wai in suka mutu ba za a tayar da su ba haka Allah ce za'amal ladina kafaru an la yub'athu kafirai da mushrikai Allah ce suna radawa cewa wai in suka mutu ba za a tayar da su ba sun dai yarda cewa za su mi za su mutu amma ba su yarda ba za a tayar da su sai Allah ce manzo Allah kul kace ya annabi Muhammad bala wa rabbi tabbas ina rantsuwa da ubangijina latub'athunna wallahi sai Allah ya tayar da ku latub'athunna ga lamu ga kuma nunu tawkid latub'athunna wallahi sai an tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku labarin abinda kuka aiwatar jama'a mun fahimta Allah yace ba wai zartan tashi ba a'a abinda kuka aiwatar a gidan duniya tun daga balagar ku har zuwa mutuwa Allah ce wallahi za a ba ku labari sai Allah ce wadhalika 'ala Allah yaseer yin haka a wajen Allah yin haka Allah ya tada ku ya ba ku labarin abinda kuka aiwatar Allah ce wallahi gun Allah bane mai sauki yara cikin abinda ake kira arkanul iman rukunnan imani sai ka yarda cewa in aka mutu sai an tashi in aka mutu wallahi sai an tashi wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yana zaune shi da sahabbansa a Madina a masallaci Umar dan Khattab Allah ya kara masa yana suke cewa in tala alaina rajulun sai ga wani mutum wani namiji ya bullo muna wanda yana saye da fararen kaya shadidu bayadi thiyabi yana saye da tufafi farare wal sannan kuma shadidu sawadi sha'ari yana da ma'abuci ma'abuci ne na bakin gashi Allah ya arzita sa da bakin gashin bakin kuma gashin wulin yace la ya'rifuhu minna ahad cikin musahabbai ba wanda ya san sa ba wanda ma ya taba ganin sa wala la ya'rifuhu minna ahad kuma la yura alaihi atharu safar babu wani alamun cewa wannan mutumin fa yayi tafiya mai nisa kuma cikin mu babu wanda ya san sa sai ya zauna gaban annabi Muhammad fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi sai dingina guwawunsa zuwa ga guwawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi ya dora hannayensa akan katattarin nan sa ba akan katattarin nan manzon Allah ba a'a akan katattarin nan sa fa kala sai ce ya Muhammad ya annabi Muhammad akhbirni anil islam kabani labari ni ake cewa musulunci fa qala sai annabin Allah yace al islamu an tashhada an la ilaha illallah abinda ake cewa musulunci ka yarda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka yarda tabbat annabi Muhammad bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne wa tuqimus salah ka tsaye da sallah guda biyar cikin lokaci bisa ilimi wa tu'tiyaz zakah kuma ka bada zakar dukiyarka sanan wa tasuma ramadan ka azumci wata ramadan wa tahajja baitallahil haram ka ziyarci dakin Allah mai alhurma sai annabin Allah ya shiru bai kara ba sai wanda mutum ya ce wa annabin Allah sadaqta gaskiya ka fada قال عمر سي عمر دان خطاب yake cewa fa ajibna lahu sai abun ya bamu mamaki dangane da wannan mutunan yasaluhu wa yusaddiquhu gashi yana tambayar annabi yana ce masa gaskiya ne da alamar yami ya sa abun da yake tambaya fa qala sai ce akhbirni anil iman ka bani labari game da abun da ake cewa imani qala sai annabin Allah yace al imanu an tu'mina billahi abun da ake cewa imani kai yarda da Allah kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafan shi Allah wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir kai imani da wulin alkiyama sai ce wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharri Muhammad bin al-Usaymin alayhi rahmatullahi ta'ala da zu karkashin wannan gabar zai mashi sharhi sai ke cewa wa tu'minu bil wal yawmil akhir yace kai yarda cewa na farko zaka mutu cewa zaka mutu ko mutuwan nan fa tana nan tana dakon lokacin kai malam ake jira wallahi duk yadda kake da gudun mutuwa sai ka mutu duk da kake baka son mutuwa malam sai ka mutu qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum Uthaymin yake cewa alaihi rahmatullahi ta'ala to kai cewa in ka mutu kuma sai Allah ya tayar da kai Allah zai tayar da kai to kuma in aka tayar da kai kai yarda Allah zai baka littafan ka na aikin da ka aiwatar a duniya akwai littafan alkhairi da ka aiwatar kuma akwai littafan sharri sannan kuma kai yarda cewa Allah zai auna aikin ka za a maka hisabi sannan kuma kai yarda akwai mizani mizani kenan ko kuma kai yarda sirati sannan kuma kai yarda aljanna da wuta in kai wannan kai imani da ranar tashin kiyama Allah ya sanya mu a ciki to shi da Allah yake cewa sura Yunus Allah ce wa yastanbi'unaka ahaqqun hu قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين الله تعالى يستنبئونك يا النبي الله suna neman fatawa abunka suna tambayar ka suna neman labari a tau hanyarka ahqunhu wai shin zancen in aka mutu za a tashi da gaske ne in aka mutu za a tashi da gaske ne saboda wani ya san bai aikata da alkhairin ba to in kuma aka tashi malam da matsala sai Allah ce kul ka ce annabin Allah i wa rabbi kwarai da gaske ina rantsuwa da ubangiji na maganar haka take jama'a yace innahu lahaqqun cewa za a tashi zance ni na gaskiya babu kwankwanto a cikin sa sai Allah ce wama antum bi mu'jizina ku diyan annabi adam ba ku gagari Allah ba akan Allah ya mai da ku Allah ya datar da mu ya zo a cikin hadisin al-imam al-bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala da kuma sahih muslim alaihi rahmatullahi ta'ala da Allah yake cewa ma yuhlikuna illa ad-dahr sai al-imam bukhari ka hadisi a dai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yuzin ibn adam dan annabi adam yana cutar da ni inji wa inji Allah dan annabi adam Allah yace yana cutar da ni yasubbu ad-dahra yana zagin zamani wa ma yuhlikuna illa ad-dahr zamani lokaci juya wa dare da wuni to Allah yace yana zagin zamani sai ce wannan zamanin kaza sai kaji mutun ya tura wa zamani ashar sai ce wa ana daharu ai wa ana rabbud dahar ni Allah ni ne ubangijin zamani biyadil amr dukkanin al'amura da hannuna sai ke inji Allah uqallibu laylahu wa naharahu Allah ya ce ina jujjuye daransa da wuninsa duk abin da kaga yana faruwa da kai to juyawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah haka yaso al'amarin ya faru jama'a mun fahimta dan annabi adam baya da damar ya jawo wa kansa wani amfani ko ya tunkude wa kansa wani sharri ba ce Allah subhanahu wa ta'ala kai abun kawai kana tafiya ne akan karshen yadda Allah ya tsara maka na rayuwa kuma wallahi mutum yayi kadan ya tsara abin nan mutum yayi kadan ya sauya abin da Allah ya zartar a rayuwa mutum yayi kadan ba a haihe shi ba wanda zai sauya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta. Zaman ka lafiya shine yiwa Allah da a yarda 100 saman 100 afin abin da Allah ya hukunta a rayuwa. Sai Allah ce aya ta gaba,
wa idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa
wa idza tutla alaihim ayatuna, idan aka karanta musu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala, suwa su masu ƙaryatar da cewa in suka mutu Allah zai tayar da su. Allah ce wa idza tutla alaihim, ai wa idza tuqra'u alaihim, idan ana karanta musu ayoyin, wake karanta musu ko ya kasance annabin Allah ko masu imani, ayatuna bayyinatin, ayoyinmu masu nuna cewa za a yi tashin kiyama, ka san akwai alamomi da dama da suke nuna cewa Allah zai tashi alkiyama. Akwai alama, daga cikin alama malam shi manamukum billayli, kwantawar da kake da dare, kwantawar da kake ka zo ka yi barci da dare. Ka san inda barcin yake? Yanzu idan aka tambaye kwararrun likitoci na duniya a jikin dan annabi Adam, a gangar jikinsa ina ne kwana barci yake, ina zai ce? Na'am, ai ina zai ce? Bai san shi ba. Ba wani likita a duniya kasancewarsa doctor da ya isa ya ce maka ga inda kwana yake a jikin mutum. Kai karan ka gaba san ta ina yake zo maka ba, sai dai kawai an ga kana mi, an ga kana kwana, haka ne ko ba ka bane? Sannan kuma in lokacin tashin yayi, kuma haka Allah zai tayar da kai. Sannan kuma in ka kwanta kana barci, sai Allah ya sanya maka wasu mala'iku masu jujjuyar da kai. Kana wata ɗan lokaci ɗan sai ka ga an juya ka, ka komo ko sai kaza, kana kuma sai ka komo ko sai kaza. Duka wannan wake yin wannan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala, wannan kadai ya isa ya nuna maka cewa wallahi Allah zai tashi kiyama. Idan dare dare kowa kwantawa yake, je ya kwanta ya huta, haka ne safiya tana yi kuma kowa zai taso. Waye ya kwantar da su mutanen? Allah. Waye tayar da su? Allah. To da haka wannan yana karantar da cewa in aka mutu za a tashi, Allah zai iya yin wannan. In Allah ya ga dama kana cikin barci, Allah ya zare rayuwarka, akwai wanda zai ce wa Allah dan mi? Allah ya isa ko bai isa ba jama'a? Yana da damar ya amshi rayuwarka ko bai da dama? Kana da damar ka tambaye sa? Baka da dama. To kaga wannan yana cewa Allah yana da damar, kuma ka san irin kana barcin azaba na cikin abin da mutuwa mafi tsada, mafi ba da tsoro a rayuwa malam. A ce an kwanta da mutum ba a tashi da shi ba, wata alama ce wa mai imani cewa fa ka gyara aikinka, wala Allah kai ma irin ta za ka yi baka sani ba. Domin ita mutuwan nan in ta zo ba wanda ake mashela, a ce masa wane to tunda ku ne dai alhazan garin nan, kuma mun ga kokarin da kuke yi, to masha Allah dai watan kaza da watan kaza za ka tafi, ba wanda Allah yake ma wannan. Annabin Allah ne kadai ya samu gatan wannan a duniya, duk duniya ba wani makhluki da ya samu damar a basa damar jinkirta masa sai annabin Allah. Shi dai aka zaba, aka bai wa shawara wai a karbira shi ko kuma kar a karba. Aisha Allah ya kara mata yadda take hakito cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin jiya bai da lafiya, sai kira Fatima diyarsa. Ya san annabin Allah yana ji da Fatima, kuma tana cikin mutane guda biyar. Mutane guda biyar in ka gansu a siffa hulqan wa khalqan suna kawa da manzon Allah, dabi'arsu da kuma kawarsu tana kawa da can manzon Allah. Bal ma ka ce idan Fatima ta juya ta bada baya, in ka hango ta daga risa ka ce annabin Allah ne a tsaye sallallahu alaihi wa sallam. To annabi yana ji da Fatima, kuma Fatima tana ji da manzon Allah. Ara maka sun wata ran tabarki ci a gidan manzon Allah, matan annabin Allah kadi ba shi ana nuna cewa fa in dai zaka zo da mata to akwai buƙatar ka zammi haƙuri a rayuwa. Suka cewa Fatima ta je ta cewa babanta yi tsoron Allah game da sha'anin iyar Abi Quhafa, cewa da Aisha, kuma suna ganin cewa hatta kyauta sahabbai in za su kawo to suna kawowa ne a rada suka tabbatar da annabi na gidan Aisha. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son Aisha ababe da dama sun nuna hakan to sai suna ganin kamar manzon Allah sai ya dan karkata a wajen Aisha to sai suka kira Fatima saboda yadda suke da alaƙanta da babanta ki je ki ce wa mahaifinki yaji tsoron Allah annabi fa aka kai wannan sabon a ce wa manzon Allah yaji tsoron Allah game da shanin diyar Abi Quhafa Fatima ta zo ta iske manzon Allah a zaune a ɗakin Aisha ta ce wa annabin Allah ka ji abin da matanka suka ce ka ji tsoron Allah kai annabin Allah ka ji tsoron Allah game da sha'anin Aisha annabi ya shiru bai ce mata komai ba ta sake maimaita maganar annabi ya shiru bai ce mata komai ba ta sake maimaita maganar sai annabi ya ce da ita ba za ki so ba abin da babanki yake so ba za ki so ba abin da babanki yake so ta ce kawai sai na aka kare maganar sai na taso na jiyo to lokacin da zai kwanta dama yana cikin rashin lafiya sai kira Fatima radiyallahu anha wa ardaha sai yake ce mata yi mata magana guda biyu maganar farin sai ta sanya ta kuka magana ta biyu sai ta yi murmushi to bayan rasuwar manzon Allah sai suka tambaye ta me yake faruwa ta ce lokacin da annabin Allah ya yi maganar farko a kunya sai na fashi da kuka ta ce shine Allah ya bai wa manzon Allah zabi ku ji maganar Allah ya bai wa annabi zabin ya ci gaba da rayuwa a duniya ko a karbi rayuwarsa sai ce na zabi na bar duniyar na koma ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la wannan ya sanya sai Fatima ta zo da kuka cewa take zubda hawaye cewa za ta rabu da masoyinta mahaifinta kuma annabin Allah kuma za a daina wahayi a duniya kenan sai ta fashi da kuka sai na biyo ce mata cewa ke Fatima ke ce shugabar dukkanin wata mace a cikin aljanna kafin manzon Allah ya mutu sai da mata wannan albishir duk wata mace da take shiga aljanna to Fatima radiyallahu anha wa ardaha ta ce premier dam ta duk wata mace a aljanna malam sai abin ya sanya ta murmushi ta yi dariya to kaga annabin Allah shine kawai aka baiwa wannan dama ta cewa a karbi rayuwarsa ko kuma a barsa amma ni da kai malam wallahi kawai ganta za mu yi kurmus ta zo kawai kuma ba damar ka ce a jinkirta maka don ko ka ce wallahi Allah ba zai jinkirta maka ba to shine Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin masu nuna cewa in aka mutu za a tashi ma kana hujjatuhum dalilin su guda ne kadai inji Allah illa an qalu utubi aba'ina abinda suke cewa masu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske ne in aka mutu za a tashi to muna da bukatar babanninmu da kakanninmu a tado su a tado kakanninmu da iyayenmu mu gane su in dai da gaske ne in dai da gaske annabin Allah in aka mutu za mu tashi to muna da bukatar kakana shekara 30 ya mutu a baya to ina son a tado min shi in gan shi in kuntum sadiqina in har da gaske kuke yi Allah ne ma suka ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsara al'amuransa na wahayi da kuma kudirar Allah subhanahu wa ta'ala duk annabi Allah yana bashi mu'iza ne bisa abinda yake faruwa wa al'ummarsa suka ce idan ka dubi a lokacin annabi Musa abinda ke tashi abinda kasuwarsa take ci a zamanin annabi Musa shine sihiri da cimbu sai Allah ya bai wa annabi Musa mu'iza take ta toshe duk wani dan cimbu a duniya zamanin annabi Isa kuma abinda duniya take tashe da shi shine harkar tib harkar magani sai Allah ya bai wa annabi Musa abinda su likitocin ba sa iyawa sai ya shafe mutum yana da makanta sai ya warke da ikon Allah sai ya mutum kuturu a yi masa addu'a ya warke duk mai wata rashin lafiya sai a yi masa abin nan a yi masa addu'a ya warke kuma yake ba su labarin abin da suke ci da abin da ka ciyo gidan sai mutum ya ciyo abinci ka dibi da ganganci ba su ka taiwa annabawan Allah ya ji mana haƙuri da mutane malam sai mutum ya ta gida ne ya ciyo abinci sai ya zo wajen annabi Musa Isa sai ce in kai annabi ne da gaske to ba ni labari da zuwa mina ci a gidana sai Allah sai ce to ka ci indomi ka ci kaza kuma wannan bai za sa yare raba ba sai ya ki yarda sai ya kafirce ya butulce Allah ya kare mu to sai sai wa annabin Allah in dai da gaske ne itu bi aba'ina to azo da iyayenmu a rayar da su bayan su mutu azo mana da su in kuntum sadiqin in har da gaske ne al-imam ash-shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa adwa'ul bayani yake cewa ba shakka kafirai sun jima suna fada wa annabawan Allah haka cewa fa in aka mutu ba a tasowa daga ciki bakaranta aya guda daya a mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ay'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya suka ce wa ma nahnu bimab'uthin suka ce wai ay'idukum yazo shi annabin ku yana muku alkawali wa idza mittum in kuka mutu wa kuntum turaban wa idhama kuka wayi gari a matsayin kasa da kuma kasusuwa annakum mukhrajuna kuma za a saki fitar da ku sabuwar halitta kai hayhata hayhata lima tu azun abinda ake muku alkawalin yayi nisa ba da gaske bane suka ce in hiya illa hayatuna dunya wannan rayuwar mu ce ta da duniya daga duniya sai kaduna eh kawai mu more daga duniya sai kaduna namutu wa nahya kawai mu mutu muna mutuwa ko muna rayuwa suna mutuwa suna zawwa duniyar aka ta ana relive ne wasu na tahiya suna dawowa suka ce wa ma nahnu bimab'uthin mu fa ba za a tayar da mu ba sai Allah ya ce musu to qul yuhyikum aya ta gaba
qul illahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna aktharanna
Allah ya ce qul illahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fi Allah ya ce qul kace da su annabin Allah annabi Muhammad Allahu yuhyikum Allah fa shine wanda zai rayar da ku kace ma masu ƙaryatar da cewa in aka mutu za a tashi to Allahu yuhyikum Allah shi fa zai rayar da ku thumma yumitukum sannan kuma zai kashe ku wace rayuwa kenan Allah subhanahu wataala shi ne wanda zai rayar da ku daga cikin mahaifa har ku zo duniya za ku zo rayuwa ta wannan duniyar har zuwa lokacin da Allah ya ga dama yuhyikum kenan an raba mu kowa shekarun da zai tun kana cikin ciki malam tun kina cikin ciki tun ma cikin cikunan mahaifanmu aka rubuta adadin shekarun da kowa zai a duniya wani sai Allah ya sanya masa shekara 60 wani Allah sanya masa 40 wani Allah ya sanya masa 120 wani ma sai Allah ya ce dangane karni bi shekara 200 zai a duniya wani kuma sai Allah ya ce tun daga cikin ciki yake so ya bar duniyar mal haka ne ko ba ka bane ya faru ko bai faru ba wani kuma radda yazo duniyar Allah yake cewa ina da bukatar gare sa kiyama radda yazo duniyar rannan zai wuce kiyamar wani kuma sai Allah ya basa sai ya shekara 2 sai Allah ya ce a tafi da shi wani kuma sai ya shekara 10 wani fa sai ya kare malam ya amshi bp sai kisa ya kare kawai an kare kuma sai Allah ya ce kiyama za yi ci wani sai ya kare license L3 kinsa ga takardun ya amsa wani fa sai ya ida doctora kinsa doctora malam zai tafi akwai wani abu da ya faru ana ma wani malami a Saudiya tambaya wata mata wata yayya ce wani uba ne ya rubuto tambayar shi abin da shi ya faru yace diyarsa ce da Allah ya mallaka masa yariya ce mai hazaka kuma mai kyau yariya tun tana college aka zo tambayar aurenta sai uban yace ba zai aure ta ba sai ta samu shahada ta wannan sikilkin yariya ta hakura ta ci gaba da karatun ta samu BPC ta koma kuma ta je sanawiya aka zo tambayar aurenta uban ya ce sai ta samu bank ta ci gaba da karatunta har ta samu bank ta samu bank kuma uban ya ce jami'a za ta ji kuma jami'a za ta je ta karanto karatun likitanci za ta yi medicine za ta yi alal aqalli shekara 8 ta je ta yi karatun auren tana son ba ta son ba auren ba tana son auren ta je ta yi karatun malam ta ida haka dai wasu suka fito neman aurenta sai uban ya ce ai ya ma gano yanzu in ta yi aure tuna ta samu aiki ta yi karatun to da ɗiyanta da mijinta kawai za su more dukiyar shi kawai wahalar banza ce yi a kanta sai ki aurar da ita ashe abin ya tsaya mata a rai malam abun ya zai mata rashin lafiya a zuciya, to sai ta rubuta takarda cewa duk abin da ake yi na daya wa ubansa a duniya ta yi masa, duk irin da'a ladabi da biye da ya kamata daya wa mahaifi a duniya gwargwadon hali ta sabke yaulinta, ta ce amma ubanta bai sauke nata haƙƙin ba. Ta ce tun karan farko da aka zo tambaya wata wallahi tana son auren, amma saboda hadafin uban ita ta haƙura da nata, ta ce kuma ga ta yanzu ba ta jin za ta iya ci gaba da rayuwa a duniya. Ta ce abinda ubanta ya yi mata sakanya dai sai gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi da uban ya zo da tambayar a wurin da ake tambaya a harami, yana kuka yana wannan tambayar, Allah zai yafe masa. To kaga kowane mutum da lokacin da Allah ya yanka masa a duniya, in lokacin yayi Allah baya karawa, sai ce to thumma yumitukum, sannan kuma in lokacin mutuwar ku yayi, lokacin da Allah ya kaddara maka za ka yi a duniya, wallahi ka shirya ko baka shirya ba tafiya za ka yi. Thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamah, sannan kuma Allah ya tara ku a ranar tashin alkiyama, mutanen farko da mutanen ƙarshe, aljannu da mutane tun daga annabi Adam har zuwa shugaban halitta annabi Muhammad. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum, tun daga mutanen farko annabi Adam ko annabin farko da Allah ya aiko da manzon farko annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad, sai Allah ya tara kowa cikin saha guda fili guda tal, daman Allah ya riga ya narke duniyar, an shimfiɗa sabuwar duniyar, za a wa mutane hisabi, kowa zai fito. Ga kuma aljannu ga mutane, kuma a wurin da yake na musamman da Allah zai hisabi, kuma ba wanda ya isa ya zo a retar ko ya ce ya ki zuwa, dole sai ka halarta. Yawma yattabi'una da'iya la'i wajala wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dole ka bi mai kira in aka tashi, dole ka je, malaiku za su karkada mutane a je gaban Allah subhanahu wa ta'ala inda za a yi hisabi. Allah ya ce la raiba fihi, wallahi babu shakka da ƙwanƙwanto akan wannan zance cewa faka za ta faru, babu shakka. Kuma Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa, baka jin tafiyar komi sai tafiyar kafafunsu, za a je. Malam daga cikin abu mafi haɗari da wuya a gaban Allah shine kowanne mu zai tsaya ne saman ɗan yatsa guda gaban Allah, ba wanda zai tsaya saman kafafunsa guda biyu gaban Allah, kowanne saman ɗan yatsa ɗayan zai tsaya gaban Allah subhanahu wataala. Allah ce la raiba fihi, wannan ba tatsuriya bace, tabbas hakan sai ta faru. Sai ce walakinna aktharan nasi la ya'lamu, sai mafiya yau mutane ilimin su ya taƙaita game da sanin wannan. Me yasa Allah ce walakinna aktharan nasi la ya'lamun, suka ce da dan annabi Adam ya yarda cewa za a yi tashin kiyama, la addalaha udda, da ya shirya mata, da gaske ka yarda in ka mutu Allah zai tayar da kai, to wani cin haram naka, wani cin haram ba naka bane, wani sabon Allah subhanahu wataala a duniya ba naka bane, wani keta haddin alhurman Allah ba naka bane, da kai iya abinda Allah ya ce kawai kai a rayuwar. Amma saboda mutane ba su san abinda ake cewa kiyamar ba, shi yasa kowa yake daga dama. Shi yasa annabi Muhammad ya ce wa sahabbansa law ta'lamuna ma a'lam, da kun san abinda ni manzon Allah na sani, ya ce wallahi labakaitum kathira, da kun yi kuka mai yawa. Law ta'lamuna ma a'lam, da kun san abinda ni annabin Allah na sani, ya ce wallahi labakaitum kathira, da kun zub da hawaye mai ɗimbin yawa a rayuwa, sannan kuma wallahi dhahaktum qalila, da kun taƙaita dariyarku a duniya. Da kun san abinda manzon Allah ya sani, ya ce wallahi da kukanku ya yi fi dariyarku yawa. Malam fa yanzu sai ka iske mutum sai ya share guda, wallahi bai zub da hawaye don jin tsoron Allah ba, sai mutum ya shekara. In ka ga mutum ya yi kuka a rama ko, to mutuwa ce aka yi shi ma ta ƙunta shi, ita ma ana fitowa daga makabarta shi kenan, ya manta gaba ɗai. Ka Allah ta gana bil amsi, kamar ba a ma masa mutuwar ba. Mutane fa yanzu ba sa jin wa'azi fa, wa'azin da duk Allah yake ce mana malam, wallahi azim mutane ba su yi da gaske za a kiyamar, dan da an yarda fi'lul hali yukazzib, abinda muke aiwatarwa yau da gobe na ƙaryatar da cewa fa mun yarda za a tashi kiyama. Nan ne fa garin, wani ke bani labari nan garin,
wani ga cikin dan uwa Allah ya jarrabe shi dadin babba yana cikin daula da jin dadi ta rayuwa sai Allah ya jarrabe shi da kariyar tattalin arziki to ne kira da tauhidi da ikhlasi ya haƙura bisa jarabawar Allah kuma aka sake sabon lale aka fara sai kuma Allah ya fara walwalar da shi to sun je makabarta wanda ke bani labari ce wallahi gabana akai sun je makabarta jana'izar wani dan uwa da ya rasu sai wasu mutane guda bi suna fira a lokacin da aka je ka san daga cikin wata dabi'a da muke da ita a tawa in ba Allah ya tsare mu ba ko to muna cikin halaka falafa akwai wayannan rahisu suna sai motoci fa ba dan komi ba sai in an yi rasuwa a hiddo akwai wata mota da babba a hiddo ta sai ka mutu fawa ku lura ba ku wallahi ladin akwai motocin da ba a fitar da su sai an yi rasuwa sai a ce a hiddo ta sallan kai kai ha Allah dai ya yafe mana ya gafarta mana yace suna nan tsaye suna fira wancan kamar alhaji wani a makabarta fa ce gudan yace shi ne gudan yace ba shi bane alhaji wani kuma da shadda yace alhaji wani kuma da shadda sai wani ce kai barazana ce a makabarta malam yace kai barazana ce kai yace a kai shadda ce sai gardama ta sumke tsakanin su a makabarta yace wallahi yana jin su kuma yana ganin su yana ganin lokacin da wani ya dan tafi sai da yazo sai da dan taba ya dawo yace wallahi gizna ce kai tsakaninka da Allah wannan ya yarda an mutu a tashi gaban Allah tsakaninku da Allah wannan ya yarda an tashi gaban Allah kai a lokacin da kake ya kamata ka maida hankalin fa ana iya fa yanzu ana fita a maido ka kai ma fa ko Allah bai iya ba ya isa ko bai isa malam ya isa Allah ya gafarta muna Allah ce walakinna aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafiya mutane ba sai Allah ce aya ta gaba
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون
الله يقول ولله ملك السماوات والأرض وبن سبحانه وتعالى شيني وندي في دا ملك سما لكم كسا خلقا وتصرفا شي أهل تشيسو كما شي يكي جنجو يشأن ينسو كما شي الله شي كي رايد دا أبن دا كي تكينسو كما شي كي كش أبن دا كي تكينسو ba wanda ya isa ya hana zartuwar abin da Allah ya ga dama a rayuwa sannan kuma babu wanda ya isa yawa Allah tambaya dan me Allah yayi kaza sai Allah yake cewa wa yawma taqubu as-sa'a ranar da faza'a tsaye da al-qiyama as-sa'a ana nihin al-qiyama wa yawma taqubu as-sa'atu ranar da Allah zai tsayar da al-qiyama yawma idhin yakhsaru al-mubtilun afa wannan ranar a wannan ranar al-mubtiluna in ji al-imam ash-shawkani yace sune al-mukaththibuna al-kafirun maqaryata kafirai to a wannan ranar duk wani kafiri wani mai qaryata tashin kiyama Allah ce zai yi asara to wanda yake da mulkin sama da kasa shi Allah kuma shine wanda yake mamallakin lokacin zai tashi al-kiyama na da cikin abin da Allah ya kada da duniya baki daya shine babu wanda ya sarar da za a yi tashin kiyama babu wani makaranci zaman shi doctor prof duk zaman ka prof inin sanin kiyama kai ba kiyama ba ranar mutuwa ba ka sani ballanta na ranar tashin kiyama eh ranar mutuwar ka ba ka sani ba Allah ya shammaci al'umma akan wannan ba wanda ya san wannan abun kuma wannan shine daidai kuma hikima ta Allah subhanahu wataala saboda mai gyarawa ya gyara kai kokari kafin lokacin ya zo ka daidaita al'amuran rayuwarka to wai da babu wanda ya san yadda za a yi tashin alkiyama to kun haka babu wanda ya isa ya sarrafa wani abu gaban Allah ran tashin kiyama babu mai zan waye ga sanda ya ce mu ne gaban Allah babu mai yin wannan abun Allah ce to yawma idhin yakhsarul mubtiluna a wannan ranar dukkanin makareta sun yi asara ma'ana sun yi asarar kawukansu da Allah zai kai su cikin wuta kuma sun yi asarar matansu da ƴaƴansu ba su ba matansu idan matan su shiga aljanna to ba nasu bane Allah ce yakhsarul mubtiluna da Allah ya ce zalika yawmut taghabun in ji masa ce yawmut taghabun kinnan rana ce da Allah yake sanya kafirin da ya shiga wuta to sai ya maye gidan mai imanin da ya shiga aljanna sai a bashi abin da aka tana da masa cikin wutar ko kun bai ci karatun wanda yake musulmi in ya shiga aljanna daman kowanne mutum Allah ya masa gida guda biyu a aljanna da wuta kowannen mu na da gida guda biyu aljanna da wuta to idan mutum ya shiga aljanna Allah ya sanya muna ciki Allah ka azta wanda shiga aljanna to wancan gidan na wuta wanda shi ya shiga cikin wutar sai ya zamanto ya gaje shi Allah ya kare mu nan kuma abin da yake da shi na aljanna sai Allah ya kara muna Allah ya kara muna Allah ya samu wani lafiya Allah ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun a wannan ranar ce dukkanin makarita za su yi asara mutum zai asarar kansa zai asarar iyalinsa zai kasance cikin mafi tsananin hali da damuwa da kunci na rayuwa Allah ya kare mu dalili sun karyata Allah subhanahu wa ta'ala a duniya sai Allah ya ce aya ta gaba
wa ta'atun la ummatin jaziya kullu ummatin
Allah ya ce wa tara kullu ummatin jafiya ya annabin Allah sallallahu ta'ala alayka wa sallam Allah ya ce zaka gani a wannan ranar kullu ummatin kowace al'umma Allah ya ce jafiyatan tana gurfani akan kawawanta jama'a mun fahimta kullu ummatin jafiya kowace al'umma tana gurfani ta dora guwawunta a ƙasa ta gurfana akai malam fa ba mutane kare ba wallahi har annabawan Allah sai sun gurfana yazo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarnin a dora sirabi idan Allah ya bada umarnin a dora sirabi a saman wuta domin kusan sirabi saman wuta yake shi sai Allah ce wa in minkum illa wariduha kada ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya Allah ya kare mu to in aka ce a dora sirabi aka zo da siradin Allah ce waja'a rabbuka ba sai ka kanto ba waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idh yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu adh-dhikra to a wannan ranar da Allah ya bada umarni a shimfida sirabi idan aka zo za a dora sirabi a wuta annabin Allah ya ce ba wani mutum da mutum a duniya face sai ya gurfana a kafafu sai ce la nabiyyun mursalun ba wani annabi da duniya da Allah ya aika face shi ma sai ya gurfana wai in baka fahimci karatun ba aljinu kowane mutum za shi gaban Allah kowa zai aljinu gaban Allah kai fa in aka ce maka ga annabawan Allah su annabi Ibrahim kai yanzu ka kalli annabi Ibrahim shugaban tauhid duk duniya gashi gaban Allah a gurfane a rama da ni an farin hula muna ina dan Allah maganar fa ta annabawa fa ake yi ba ga annabawan Allah a gurfane abinda zai ka annabin Allah ya gurfana wa malam bakarin al'amari bane kuma gaban Allah a inda suke da garantin cewa nasu ne kuma gashi Allah ya gurfanar da su kai ka san maganar wallahi mai girma ce Allah ce watara kullu ummatin jafiya zaka ga kowace al'umma a wannan ranar tana gurfane Allah ce kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma Allah subhanahu wataala zai kira ta zuwa ga littafin aikinta kowanne mutum za a kira shi zuwa ga littafin aikinsa abinda mutum ya aiwatar littakardun aikin da muka aiwatar na alkhairi da sharri kowanne za a kira shi zuwa ga littafinsa shi da Allah ya bada labari a surar ce wa wudi alkitabu waji'a bin nabiyina wa shuhada wa qudiya bainakum za a zo a dora littafin ayyukan ɗiyan annabi Adam tirar da ka balaga malan har zuwa ranar mutuwarka duk abin da kai wallahi an rubuta duk abin da ka aiwatar ka zalunci wancan ka yi ma wancan sharri ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka ci dukiyar wancan duk Allah ya rubuta duk abin da mutum ya aiwatar wallahi Allah ya rubuta kuma in ka je sai Allah ya baka littafi ka kuma dole ka wakan ka karatu Allah ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba sai yace wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi wa nukhrij lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura sai Allah ce iqra kitabaka karanta ba fa wanda zai karanta maka in ka kai bihi zama jahili a duniya in ka je wallahi sai ka karanta littafinka ba wani wanda zai maka karatu kai za ka karanta kanka wallahi sai ga mutum ya doka yana karanta littafinsa sai ji ka ji kafiri wanda bai bi Allah ba yana cewa mali hadhal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiban sai ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada ka ji kafiri ya ce wa mali hadhal kitabu to shi wanga litaye ni na kasa gani ba kamar kasa ai kompo mutu ya take darni sai bali hada alkitab wani me yasa mun ga litafi na la yughadiru saghiratan wala kabiratan daga ta daga sayayya shago mun dan yi hira matar mutane wallahi an rubuta shikenan an rubuta wallahi an rubuta ina ga ina matar mutane an rubuta la yughadiru saghiratan wala kabira laifi karami da babba baya bari shi duk abinda mutun ya aiwatar in dai a hankalin kanka ka aiwatar da wannan abin wallahi an rubuta Allah ya ce wajadu ma amilu hadira sun tarar da abin da suka aiwatar gashi a halarci gashi Allah ya zo musu da shi sai Allah ce wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba a rayuwa ba wanda Allah zai zalunta abinda ka aiwatar daidai iya abin ne Allah zai baka kuma wallahi kowa sai ya karanta in mutum kuma yayi gardama sai Allah ya sanya ai masa zumekin kansa da kansa sai Allah ya ci to gaka in to magan kare a amare amma duk da haka ba wallahi sai mutun ya musu gaban Allah kai mutum akwai taurari gare sa gaban Allah ma fa sai mutun ya Allah ce wa kana lil insanu aktsaru shay'in jadala dan annabi adam akwai jayayya shi yasa da Allah ya fa in ci mutun sai ya daure mai baki a kiyama naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun Allah zai daure baki ba zai magana ba hannaye shi zai fada hannunka shi zai fada duk abin da kai arwatar a duniya kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza wallahi zaka ganji Allah ya sa mu ga alkhairi amin Allah ya sa mu ga alkhairi amma dai ka san malam ko ba a ga maka wannan bincike ne na kwakwafu wallahi za a yi kuma kowace duk galan mutum duk zaman ka duk galan ka a duniya in nan duniya ka san akwai mutanen da in suka biyo ba a bincike su ko to wallahi gaban Allah sai Allah ya bincike ka wallahi sai Allah ya bincike ka dole ka wa Allah bayani da a a z kuma ba shi kai malam rayuwar kuma in aka dauko ta gaba dai bi sifa ama sai kuma azo bi sifa khasa aiki da aka dauke ka na gwamnati da kake yi sai ka wa Allah bayani wallahi sai ka wa Allah bayani kasuwancin da kake yi kana sayar mutane jago da sunan na kwari sai ka wa Allah bayani na'am duk wani abu da kake yi a dauke ka aikin ka san daga kasan nan fa an maida ta gado wallahi an maida ta ganima tu ukhadh an waware komai malam sai abinda Allah ya tsare amma an tafiyar da al'amurra an tafiyar da al'amurra Allah ya rufa mana asiri shi yasa al'umma ba in ji wasu ce al'umma mutane guda uku ne al'umma mutane guda uku ne wayannan su ne al'umma in suka gyaru to al'umma ta gyaru in suka lalace kuma al'umma ta lalace na farko malamai idan kaga al'umma malamanta sun zamanto makwadaita to an samu matsala duk al'ummar da Allah ya jarraba da malamai makwadaita na rance da Allah tana cikin jarabawa dan ba fa yadda za a yi a fada ma gwamnati da masu kudi gaskiya dole ana boye boye gaskiya saboda kana jira in ka fadi gaskiya a ce wanga shekarar baba ka da envelope shikenan lisahi mutanen mu an kasa develop an kasa ci gaba wai malam wai saboda wai shi yana malami wai kullun dole sai an bashi zakka yo a ina Allah ya ce baka zakka yau kai ne kuma ta kara ka zan su Usman dan afa zun nurain ga kudi ga karatu ka zauna kana jiran kullun kazanta da kuwa ta turu a baka shara fi ba shara bace wallahi shara ce ai zakka a dukiyar mutum malam kamar kai ne ka wanke tufafinka wannan ruwan da ake zubdawa a hanya sune zakkar malam shi kage mutane suna tar ribibi wajen karba fa saboda mutuwar zuciya Allah ya rufa mu da ita to daga lokacin da al'umma malamai suka lalace suka zama to maroka suke ta fadan ci gaban masu kudi da masu mulki to an shiga jarrabawa wannan al'umma babu babu ba an mutu shikenan kawai sai abinda Allah yayi abu na biyu masu mulki su suna cikin shikashikan al'umma idan kuma Allah ya jarrabe ku da masu mulki makaryata to ku shiga uku in Allah ya jarrabe ku da masu mulki makaryata ku shiga uku abu na kuma su ne masu kudi in Allah ya tarbe ku da masu kuɗi marewata kuma al'umma ta lalace da wannan su ne al'ummar malamai da masu mulki da masu kuɗi in suka gyaru to al'ummar ta gyaru suka lalace to kuma al'ummar ta lalace to mun sai mu zo mu doka a fife mu auna wanne muke da nagartacci sai abinda Allah ya yi Allah ya rufa mana asiri Allah ya ce wa tara kullu ummatin jathiya zaka ga kowace al'umma a wannan ranar tana gurfane kullu ummatin yud'a ila kitabiha kowace al'umma za a kira ta zuwa ga aikin ta sai Allah ya ce al-yawma tujzuna ma kuntum ta'amaluna ayau fa Allah zai sakan kama kowa bisa abin da ya aiwatar sai Allah ya ce
hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'amalun
Allah ya ce hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq wannan fa littafin mu ne da muka sanya mala'iku suka rubuta in hadha kitabuna wannan littafi ne littafin mu ne inji Allah yantiqu alaykum da zai muku magana zai zo muku da mana duk abin da ke cikin sa gaskiya ne ka aiwatar Allah ce bil haqi babu kai akan abin da ka aiwatar kuma babu raji sai ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'amaluna musu Allah subhanahu wa ta'ala mun sanya mala'iku da suke kofin abin da kuke aiwatarwa musu Allah mun sanya kof mala'iku suna kofin nastansikh suna kofiyekin abin da kuke aiwatarwa duk abin da kuke yi suna fa rubutawa inji Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid balana wa rusulun ladayhim yaktubuna mala'ikun Allah Allah ya kebance kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna mala'iku ne na musamman fa Allah ya sanya suna rubuta aikin da kuke aiwatarwa jama'a kowanne mutum yana da mala'ika guda biyu a tare da shi kowanne in kai aikin alkhairi sai Allah ya ce ya rubuta in kai alkhairi guda daya malan lada goma Allah zai baka in kai alkhairi guda daya sai Allah ya ce ku ba sa lada guda goma idan ka kulla niyyar alkhairi baka yi ba sai Allah ya ce ku ba shi ladar niyyar ita ma ladar niyyar za a bata lada idan ka aiwatar da zunubi sai Allah ya ce wa mala'iku ku jira mu ga ko zai tuba ku jira mu ga ko zai tuba in ka tuba ba za a rubuta ba in baka tuba ba sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta masa zunubi guda ɗaya ka can wannan ubangiji ne mai gafara wa rabbul ghafur wallahi Allah yana so mu shiga aljanna jama'a Allah yana so mu shiga aljanna aikin alkhairi in kai ɗaya lada goma za a baka zunubi in kai zunubi ɗaya ake rubuta maka duk zunubi in kai ɗaya ake rubuta maka to Allah ya ce bala wa rusulun ladayhim yaktubun mala'ikum suna nan manzo suna rubuta abin da suke aiwatarwa duk abin da mutum yake aiwatarwa Allah ya sanya mala'iku suna rubutawa duk abin da kake fada akwai mala'ikun da suke nan suna fada suna rubutawa su ba su gane da wasa kake yi jama'a su mala'ika bai gane da wasa kake yi saboda shi Allah bai toshi da wasa ba eh su ba su san wasa ba mala'ika bai san wani abu da ake cewa wasa ba wannan tsakuwa mu wa mun musu wannan amma dai su duk abin da muke yi da gaskiya suke rubuta shi mu wallahi ba a kha'inta take abin da suke yi abin da Allah ya ce su yi shi suke aiwatarwa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace shi yasa ya ga zuwa kiyama Allah ya ce yunabbu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar sai ce bal al-insanu ala nafsihi basira dan annabi adam mai gani ne ka san abin da ka aiwatarwa sai an ce ana ce in ce ba a ba wani wallahi talla da zai abin da ka aiwatar Allah ya ce ka sani Allah subhanahu wataala ya gafarta muna da haka jama'a wannan ayoyin suna karantar da mu cewa wallahi mu yi taka tsantsar game da abin da muke aiwatarwa duk abin da zaka faɗa a duniya yi kokari ka tantance abin kafin ka faɗe shi saboda zaka iya faɗar wata kalma guda in ji manzon Allah sai a waye gari ta yi sirar tafiya kar wutar jahannama Allah ya kare mu ayyuka kuma in zaka yi in kana son Allah ya karba maka to malam dage ka sa ikhlasi cikin abun kuma roki Allah tawfiki a wajen sa yi kokari kai bisa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi kokari ita aiki i'malu fasirallahu amalakum kawai inaka kake damu da kowa damu da kanka Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum damu da kanka kai kanka Allah zai tambaye ka Allah fa ba zai tambaye ka wani ba kanka ne Allah zai tambaye kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu to Allah ya ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'amaluna musu Allah mun sanya mala'iku suna kiyaye abun da kuke aiwatarwa a rayuwar duniya Allah ya samu aiwatar da alkhairi Allah ya gafarta mana ya sanya mu wani lafiya ajiya akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da suke sallar juma'a nan mallam Balisu da shi Alhaji Ibrahim Alhaji Iyo wanda shekaran jiya da shi aka wuni aka yi azumi kuma har da dare ma aka ce yana kusan shago to kuma al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala in ya zartar da shi ba a sauya sa sai Allah ya kaddara ba za a wayi gari da shi ba kuma ba za a kammala da shi ba kaga an so mu azumi da shi amma ba za a tsari da shi ba to muna masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya haska kabarin sa Allah subhanahu wataala ya sanya da mu da shi gaba dai aljanna ce makomar mu muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da ya bari na zuriya da ayyan Allah ya shiga musu cikin al'amarin yadda yake dauka da wasu bayin Allah Allah subhanahu wataala ya kula da ayyan sa bayin tafiyar sa Allah subhanahu wataala ya gafarta masa Allah ya gafarta masa muna ta'aziya wa iyalansa baki daya da fatan in ta mu tazo mu Allah ya sanya mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته